yanzu haka wannan yajin aikin da mahauta da dillalan shanu da kuma karan dabbobi suka fara a jihar Taraba ya faje fa jama'a jihar cikin wani mawuyacin hali na rashin samun nama inda kuma a ɗaya bangaren ma kusa kasuwannin dabbobi da ke kawo wa jihar kudaden shiga yajin aikin dai ya taso ne biyo bayan zanga-zangar lumanan da aka gudanar a majalisar dokokin jihar game da dokar hana kiwo a fili da gwamnan jihar ya kai gaban 'yan majalisar dokar da Fulani makiyaya ke cewa ba za ta saba wa bindiga a ruwa to ko me yasa mahautan janyewa daga aiki ga mali ta bakin wasu da na tattauna da su a Jalingo
matsalan da yadda wannan abu ya shafi mahauta domin duk abin da ya samu Fulani ya shafe mu domin in ba Fulani ba mahauta in ba su kai kayan kasuwa ba bayan da za mu samu kamar yau wayewan gari yau mun je mu fisanye ma yiware ba kai ko kaza ba cikin nan gaba daya babu shi wani sun hada kai gaba daya ba su fisanye a kasuwa ba
wannan ba wai mu kadai Fulani ya shafa ko makiyaya ko mahauta ba wannan ya shafi al'umman kasa ne ba shi daya ba don komai ba saboda ita kiwo abu ne da ta kunshi abubuwa da dama masu ci a jikin shanu albarkacin makiyaya sana'a daban-daban sun kai kusan 43 misali akwai mai mota mai dauko shanu akwai mai sayan fata akwai mai saida kai akwai mai yanka shanu akwai mai fenti akwai mai saida igiya akwai mai saida riga akwai mai saida dusa akwai mai yin allura akwai mai saida magungunan shanu akwai saura masu kawon harawa al'umma dai daban-daban da suke ci a jikin saniya a ƙalla a nan Taraba sun kai miliyan da wani abu
kamar dai waɗannan mahauta su ma dillalan dabbobi sun bayyana dalilansu na nuna goyon baya
a da farko sunana Alhaji Umaru Usman wanda aka fi sani da Umaru Jo ni ne shugaba na jiha na kungiyar masu sayar da awaki da raguna a jihar Taraba a gaskiya wannan yajin aiki na al'umman Fulani yadda ya shafe mu kai tsaye kamar yadda ya shafe su ya shafe mu kuma ba mu ta san mu shiga yajin aikin ba san da dukkan mu da su muka kira junan mu muka zo na muka ga illolin din muka ga dukkan mu da su abin da ya shafe su ya shafe mu har ga Allah Fulani suna tafiya da shanu da awaki da raguna ne ba inda Fulani yake ba tare da raguna ba tare da awaki to duk inda suke mu kuma sana'ar mu nan sana'ar raguna ne da awaki sai muka lura muka gani yau a kasuwoyin mu a Taraba din nan in mun je kasuwa a kashi 100 sai muka ga kashi 85 duka na raguna da awakin nan daga gare su suke shigowa to yau har mun ga cewa abin da ya shafe su to dole ne ya shafe mu
yanzu ma fada alamun wannan da barwa na jihar Taraba na fa neman shafan sauran jihohin arewa maso gabas Alhaji Matin da Umaru Danburam da ke zama shugaban kungiyar Fulani ta miyarci Allah jihohin arewa maso gabas ya koma bayyana matakin da suke son dauka yanzu
da wannan abu har ya ja zuwa GB don ni not is zamu rufe kone kasuwan shanu don ba za mu zanna muna gani a tsola yan uwan mu ido har a zo kan sauran jihohi a tsole musu ido ba sannan in ya kama dukka arewa maso gabas mu taru a Taraba mu tambayi dalilin yin abin da ake yin nan ma za mu taru in kuma bai kama ba suka gane kurin su suka zo aka zanna da su aka sake duba wannan doka aka sashi ta hanyar da ya dace hanyar da ya kamata to wallahi mu muna goyon baya don dokar da suka kawo nan ba doka bane wannan ba dokar da za ta yi aiki
to sai dai kuma a martanin ta gwamnatin jihar ta ma fitar da wata sanarwa dauke da su hannun hadimin gwamnatin jihar ta fuskantar harkokin yaɗa labarai Mr. Silvanus Giwa inda ko ta yadda da wannan yajin aikin da kawo yanzu ma ya kawo tsaiko a jihar Ibrahim Abdulaziz Fashion House na Amurka daga Jalingo a Najeriya.